Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba ne ga wani alƙaluma da wata kungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil adama ta fitar da ke nuna cewa a cikin shekaru biyar da suka gabata an yi wa ƴan Najeriya sama da 24,000 kisan gilla kana an sace ƙarin wasu sama da mutum 15,000 domin jin cikakken shirin sai a dakace mu to madalla mai sauraro Hassan Maina kaina ke sallama a gare ku yanzu kuma zamu shiga cikin shirin gadan-gadan
the major security threats have been terrorism and banditry kidnapping
General Edward Buba kenan na headquarters rundunar tsaron Najeriya ke bayanin manyan kalubalen tsaro a matsayin ta'addanci aika-aikar yan bindiga dadi satar mutane don neman kudin falsa rikicin manoma da makiyaya da kuma yan aware da ke neman ballewa daga Najeriya
has been that of secessionist agitation of the proscribed indigenous people of Biafra
to a irin wannan matsaloli ne kuma wata kungiya mai zaman kanta mai suna Global Rights Nigeria ta bayyana cewa a cikin shekaru biyar da suka gabata kimanin yan Najeriya 24,800 da 16 ne yan ta'adda suka halaka kana aka yi garkuwa da wasu ƙarin mutane 15,000 da 597 a wani lamari da aka kira aika-aika kan farar hula a Najeriya babbar daraktan kungiyar na Global Rights Nigeria Dr. Abiodun Bayiwu ke bayyana hakan a wani taro kan tsaro a Abuja Najeriya inda ke cewa akwai buƙatar gaugawa na ɗaukar matakai don tsamo Najeriya daga halin ni'asu da take ciki na matsalar tsaro da halin yanzu ya dababbaye ta Global Rights Nigeria ta ce mutane miliyan 3,400 ne rikice-rikicen ya raba da gidajensu akan iyakokin ƙasar kana wasu ƴan Najeriya 100,000 ke gudun hijira a ƙasashe makwabta a bara kadai inji Global Rights mutane 457 ne suka daidaice daga gidajensu a cikin wani adadi kuma kusan 300 matsalar tsaro ne ta fidda su daga gidajen nasu adadin kuma da ya dinka na shekara ta 2022 to kome jami'an tsaro ke cewa kan haka na tuntubi daraktan sashen tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi Manjo General Edward Buba ga kuma ƙarin bayanin da ya mun yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba wanda ya ci kurkude yake kuma caccanzawa wannan matsala da ba a iya hasashenta wacce kuma ke buƙatar a sassaita ta amma duk da haka sojojin Najeriya na ta ci gaba da kullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dabaibaye ƙasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale to amma General Buba da yake Global Rights Nigeria ta fidda nata alƙaluman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan a bangaren ku sojoji ku kuma me za ku ce
The security situation has remained fluid, complex, and dynamic.
Yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba, wanda ya ci kurkude yake kuma caccanzawa. Wannan matsala da ba a iya hasashenta, wacce kuma ke buƙatar a sassaita ta. Amma duk da haka, sojojin Najeriya na ta ci gaba da kullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dabaibaye ƙasar kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban kalubale to amma General Buba da yake Global Rights Nigeria ta fidda nata alƙaluman tare da bada misalai da shekara ta 2023 wato bara kenan a bangaren ku sojoji ku kuma me za ku ce
Now during the period January to December 2023
daga watan Janairu zuwa watan Disamba shekarar baran da kake magana akai dakarunmu sun halaka sama da ƴan ta'adda 6,880 sannan an cafke sama da ƴan ta'adda sama da 6,970 kazalika mun ceto sama da mutum 4,480 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na ƙasar kana mun kwato bindigogi sama da 3,300 da kuma harkasai sama da 39,000.
Over 39,000 assorted ammunition during the year.
Manjo General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. To sai dai kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin masana da masu bibiyar al'amuran tsaro dangane da wannan alƙaluma da Global Rights Nigeria ta fitar. Dr. Yahuza Ahmad Getso dake sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya yace akwai buƙatar jefa alamomin tambayoyi ga ita wannan kungiya ta Global Rights dangane da wannan alƙaluma da ta samar.
Abu na farko tabbacin cewa daga ina aka samu su. Abu na biyu tabbacin cewa wane ne ya samu su. Abu na uku shedar cewa an same su. Abu na hudu sun fito ne kamar jefa barazana da kuma kokarin karyawa ƴan Najeriya gwiwa kan cewa kamar ba za a iya magance matsalar tsaro ba. Abu na biyar wato rahoton ya gaza akan fito da hujjoji da dalilai waɗanda aka iya dogara da su domin da ya kamata a ce indai har ana iya fitar waɗannan bayanan to sunayen da sunayen garuruwan ya kamata a ce an fitar da wani daftari na alƙalima abinda zamu kira da cewa wato tabula format wanda zai bada sunaye da sunayen garuruwa da jihohi da mazabu da ƙauyuka inda ake samun irin waɗannan bayanai. Abu na shida rahoton kamar yadda na karanta bai yi kokarin ya bayyana wa al'umma irin shawarwari da yake ganin ya kamata ayi amfani da su domin ganin an fitar da ayi daga rogo ba, ya zama kamar wato ƙalubalanta ne bai biyo ta hanyar inda yake kokarin wato bayyanawa domin a samu hanyar gyara da za a fi da'i daga ruwa.
Amma ga Malam Basharu Altine Guyawa Isa na ganin cewa alƙaluman nan fa da Global Rights ta bayyana ya mayi kaɗan.
Mala Hassan, wannan rahoto na Global Rights kada ka manta rahoto ne wanda yake na abubuwa waɗanda aka gani da waɗanda aka bada rahoto a kansu. Waɗannan al'amura da ke faruwa na ayyukan ƴan bindiga na wannan rahoto da Global Rights ta wallafa cewa mutum 25,000 aka ainihin hallaka, mutum 15,000 aka yi garkuwa da su. Wannan al'amari ne wanda yake mu a ganin mu ma al'amarin akwai gaira gare shi, saboda duk wanda wannan al'amari ake kididdiga ta yi to ya wuce nan, ya wuce bayanin, ya wuce ainihin mizanin da ake bayani akai. Domin in ka diba baya-baya irin yankin Zamfara yadda ake da lamikiya ana sace mutane ɗaruruwa, da yankin ainihin Katsina irin yadda ake da garuruwa ana hallaka jama'a, da gabacin Sokoto yadda aka sace al'amura ake mutane ake ta da garuruwa, to ai in ka tsaya nan ɗaya ga waɗanga wurare za su samar da kusan kashi 1/3 na wannan rahoto ainihin na Global Rights.
To shin yanzu ina mafita? Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaron.
Ko nake ta sake salo ga dukkanin alama tun ba ma irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba. Ai wato dukka lamo da ake yi cewa an dakile waɗannan mutane da saurari na akaba.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Julie Laser Gresham ita ne ta hada mana sauti a madadinta da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku. Kasance lafiya.